بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 7 ga watan Al-Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 13 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiyya. Wannan shine darasinmu na 8 a cikin wannan littafi na kitabu Tauhid, wallafar al-Imam al-Mujaddid al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, a wannan majalisi mai albarka a nan masjidul Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, dake wannan unguwa ta Ibrahim Bako a nan cikin garin Bauchi. Darasinmu na satin da ya wuce mun kai ƙarshen babi na 2, babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannati bighairi hisab. Mun tsaya a ƙarshen wannan babi, inda muka karanta abinda malam ya kawo a cikin babi da kuma matsalolin da malam ya kawo. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da su. Za mu tashi akan babi na 3 insha Allahu ta'ala, babul khawfi minash shirki. Wannan babin zai mana bayani akan yadda ya kamata musulmi ya dinga tsoron shirka, yadda ya kamata musulmi ya dinga kokari yana kiyayentan shirka, yana tsoron fadawa a cikin shirka. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, a duk wanda ya samu abubuwa guda 3, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, abubuwa guda 3 duk wanda ya same su, duk wanda ya dabi'antu da su, to ya samu dandanan imani, ya dandani zakin imani. Na farko yace, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ya zama da Allah da manzansa su ne mafi soyuwa a gare shi sama da duk wanda ba su ba. Zai iya batawa da kowa in har kowan nan zai ja masa ya bata da Allah da manzansa. Allah da manzansa su ne a gaba gare shi, son Allah da manzansa su ne gaba da son kowa. Yana son Allah, yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da yadda yake son kowa, sama da yadda yake son komai. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nabi yace, ya zama duk wanda zai so to zai so shi ne don Allah, wanda zai kaunata zai kaunace shi ne saboda alakansa da Allah, saboda alakansa da addinin Allah, saboda alakansa da shari'a da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na 3 sai yace, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da iz anqadahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. ya ji tsoron komawa kafirci shine muhallice din da yake na kawo hadisi ya ji yana kyama yana tsoro yana fargaba kar ya zama kafiri kar ya koma cikin shirka bayan Allah ya tsamar da shi daga kafirci kamar yadda yake tsoron a jefa shi a wuta kamar yadda yake kyamar a dauke shi a wulla shi a wuta so ya zama yana kyamar fadawa kafirci yana kyamar komawa kafirci sama da haka Allah ya tsare mu daga kafirci to dan haka wannan babin zai mana bayani akan yadda ya kamata musulmi ya zama yana tsoron shirka yadda ya kamata musulmi ya zama yana taka tsantsan da fadawa cikin shirka saboda shirka ita ce mafi girman zunubi duk wani zunubin da mutum zai yi ma Allah to babu zunubi mafi girma kamar shirka shi yasa duk ruwayoyi da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bayani akan laifuffuka masu halakarwa abu na farko da annabi yake farawa da shi shine shirka annabi na cewa itani bu sab'al mubiqat ku kiyaye wasu abubuwa guda bakwai ku nisanci wasu abubuwa guda bakwai masu halakarwa sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma hun wai nene wai na abubuwa guda bakwai din na farko shine sai ce al ishraku billah ashirku billah ima Allah shirka hakanan hadisin da annabi yace ala ukbirukum bi akbaril kaba'ir kuna so in baku labarin manya-manyan laifuffuka mafi girma cikin laifuffuka suka ce ya rasulullah faɗa mana sai ce na farko shine al ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa thumma qala ala wa qawla zur ala wa shahadatu zur abu na farko shine yi ma Allah shirka shirka da Allah hada Allah da wani wajen bauta wannan shine laifi mafi girma duk wani abin da mutum zai yi na laifi jama'a girman laifin yana da sauki da sassauci a wajen Allah wajen ukuba sama da a ce ya tafi gaban Allah Allah ya samu cikin laifuffukansa akwai shirka duk abin da za a yi maka wa'azi a kai na ka gyara na ibada tsakaninka da Allah ko mu'amala tsakaninka da mutane muddin ba a maka wa'azi a kan ka gyara shirka ba muddin kai shirka ka tafi gaban Allah da shirka cikin laifuffukanka to ko me kai aikin banza ne duk yadda ka gyara sallah sallah ta yi kyau azumi ya yi kyau haji ya yi kyau zakka ta yi kyau sadaka ta yi kyau karatun alkur'ani ya yi kyau komai naka na ibada ya yi kyau mu'amala tsakaninka da mutane ya yi kyau ba zaluntar mutane ba haƙƙin kowa a kanka ba bashin kowa a kanka amma ka je gaban Allah da shirka to duk abin da ka gyara ɓatacce ne duk abin da ka gyara shi ɓatacce ne duk abin da ka gyara shi ɓatacce ne Allah yana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin Allah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka Allah ya ce haqiqa nayi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablik nayi wahayi zuwa ga annabawan da suka gabace ka la in ashrakta in har kai shirka Allah ya san annabi ba zai shirka ba shine shugaban masu nisantar shirka shine shugaban masu kira zuwa ga tauhidi duk wani mai tauhidi a duniya to tauhidin sa yana bayan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama Allah ya san cewa annabi ba zai shirka ba kuma babu wani mutum wanda zai tashi ya tuhumi annabi cewa ana tsoron watan wata rana zai yi shirka Allah ya riga ya sani cewa annabi ya tsarkaka daga yin shirka Allah ya tsarkake shi ya tsaftace shi ya tsarkake zuciyarsa daga shirka ya tsarkake maganarsa daga shirka ya tsarkake ayyukansa daga shirka ya tsarkake komai nashi daga shirka wannan kuma kowa ya sani kowa ya yi ittifaki akan haka amma Allah ya yi mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana domin sakon ya isa zuwa ga mu al'ummarsa bayan shi mu al'ummarsa mu da bamu da tabbacin Allah ya mana wannan tsarkakewar Allah ya ce da shi la in ashrakta in har kai shirka la yahbatanna amalu to duk aikin da kai Allah ya ce wallahi zai rushe aikin zai zama aikin banza wala takunanna minal khasirin zaka tashi cikin asarar rurin tashin alkiyama Allah ya ce balillaha fa'bud in ka tashi bauta
to ka bauta ma Allah shi kadai hukumin shakirin ka zama cikin masu godiya ma Allah kar ka bauta ma kowa in ba Allah Allah shine kadai abun bauta duk wani wanda ba Allah ba to bai da haƙƙin bauta bai cincinci bauta ba da haka mallan yace wa qaulillahi azza wa jalla fadin Allah madaukakin sarki da yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda ya mutu yana mai shirka amma Allah yana gafarta abinda ba shirka ba ga wanda ya gada ma wanda Allah ya so Allah yana gafarta masa in ya tafi da laifin da ba shirka ba amma duk wanda ya tafi gaban Allah da laifin shirka to Allah bai gafarta masa Allah bai gafarta masa wa qala al khalil alayhi salam annabi ibrahim khalilullah amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa wajnubni wa baniya anna abuda al asnam annabi ibrahim yana addu'a wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha al balada aminan wajnubni wa baniya anna abuda al asnam annabi ibrahim addu'a yace Allah ka sanya wannan garin na makka ya zama amintacce ka tsare shi daga duk wani tashin hankali sannan da ni da zuriyata ka tsare mu ka kare mu karin bauta mu gumaka kar mu zama masu bautan gumaka bisa ga wannan ne malamai suka ce yadda annabi ibrahim ya roki Allah yace ka sa wannan garin ya zama amintacce sannan ka tsare mu kar mu yi bautan gumaka sai malamai suka ce ashe kenan akwai alaka tsakanin in al'umma suna so garuruwa su zauna lafiya to akwai alaka tsakanin zaman lafiyan al'umma da kuma su nisanci shirka muddin ana shirka ana hada Allah da wani wajen bauta a cikin gari to babu zaman lafiya a wannan gari in ko al'umma ta zauna lafiya tana shirka to Allah yana musu talala ne istidraji Allah yake musu amma tsarin Allah ne indai ana shirka to ba za a zauna lafiya ba indai ana shirka to matsaloli za su yi ta zuwa gabar da yamma kudu da arewa Allah kuma ya faɗi yace wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat Allah ya yi alkawari waɗanda suka yi imani a cikinku suka yi ayyuka na gari la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim Allah ya yi musu alkawari cewa zai shugabantar da su ya khalifantar da su a bayan ƙasa kamar yadda ya khalifantar da waɗanda suka bace su wala yumakkinanna lahum dinahum alladhilta balahum Allah ya ce ya yi musu alkawari zai ba su tamkini da daman su yi addinin da ya yarda musu shine addinin musulunci wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna na uku Allah ya musu alkawari bayan tsoron da suke ciki zai kawo musu aminci Allah zai fidda su daga tsoro ya kawo musu aminci amma ka'idar ita ce ya abudunani la yushrikuna bi shay'a Allah ya ce ka'idar tsakaninmu da su ita ce su bauta min ni kadai kar su hada da kowa wajen bauta kenan kaga in dai har an yi shirka to wannan ka'idar ta fadi alkawarin nan ya fadi ashe condition na a samu shugabanci mai kyau na a samu nutsuwar yin addini na a samu zaman lafiya ba ta'addanci a cikin ƙasa shine a daina ma Allah shirka a daina ma Allah shirka a daina ma Allah shirka a daina yi ma Allah shirka Allah bai san shirka Allah bai san tarayya Allah bai san a dinga hada shi da wasu Allah shi kadai ya cancanci a bauta masa shi kadai wannan shirkan da muke ganinta Allah a cikin alqur'ani ya yi ta jan hankalin mu yana tsoratar da mu game da shirka yana gaya mana fa mu nisance ta mu guji shirka Allah yana cewa innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar Allah yana cewa duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haranta masa aljanna faufau ba shi ba aljanna wa ma'awahu an-nar makomar sa ita ce wuta kaga fa ba wai batun ba zai shiga aljanna ba a'a haramun ne ma ya shiga aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna saboda me laifinsa ya mutu yana ma Allah shirka ya mutu yana ma Allah shirka saboda haka Allah ya ja hankalinmu sosai sosai a cikin Alkur'ani, ya yi ta buga mana misalsalu misalai da yawa wanda za su ba mu bayani, su kuma tabbatar mana, su kara fito mana fili zuciyar mutum ta fahimci cewa babu wanda ya cancanci a dangana masa duk wani abin bauta in ba Allah ba. Shi kadai ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah. Mala'iku ba su cancanci bauta ba, annabawa da manzanni da waliyai da salihan bayi dukansu ba wanda ya cancanci bauta a cikinsu. Wanda ya cancanci haƙƙin bauta shine Allah maɗaukakin sarki, shi kadai. Shi kadai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama an turo shi ne ya yi mana jagora, ya haska mana hanyar da za mu bauta ma Allah, ba don shi a bauta masa ba. Allah ya ce ma Annabi, qul innama ana munzir, ka ce da su ni mai wa'azi ne, haƙƙina shine in muku wa'azi, in karantar da ku dokokin Allah. Amma in an tashi bauta, wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar, ba wani abin bauta sai Allah Ubangiji abin bauta ɗaya marinjayi, shine kadai abin bauta. Amma ni haƙƙina a matsayina na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya ce ka faɗa musu haƙƙina shine in muku wa'azi, in gargaɗe ku in ce kar ku yi ma Allah shirka, kar ku yi bid'a, kar ku yi zina, kar ku yi sata, kar ku yi ƙarya, kar ku yi kaza. Amma in an zo bauta, to wannan haƙƙin Allah ne, wannan haƙƙin Allah ne. Wannan shine abinda kuma duka annabawan Allah suke zuwa da shi. Kaga Annabi Nuhu da ya zo, Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Allah ya ce mun aika Annabi Nuhu zuwa ga mutanansa, muka ce ka je kai ma mutananka wa'azi gabanin azaba mai radi ta zo musu. Da yaje qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, sai ce ya ku mutane na, ni mai gargadi ne, mai bayyana gargadi na a gare ku. Gargadin da zan muku shine ani'budullah, ku bauta ma Allah, wattaqu, ku ji tsoron Allah, ni kuma manzanku, wa ati'un, ku yi min biyayya. Kaga kenan, ashe tun daga manzan farko Annabi Nuhu alaihi salam, abinda duk wani manzo yake faɗa wa mutanansa shine ku bauta ma Allah, ni ku yi min biyayya, ku bauta ma Allah, ni ku yi min biyayya, ku bauta ma Allah, ku yi min biyayya. Duk abinda sai gaya wa mutanansu kenan, fattaqullaha wa ati'un, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, ku bauta ma Allah, ni kuma ku yi min biyayya, ni kuma ku yi min biyayya. Zaka ji Allah yana cewa wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, wa ila thamuda akahum salih qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, wa ila madyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Duk annabin da yazo, duk manzon da yazo, sai ce mutanansa ku bauta ma Allah shi kadai. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Allah ya ce ba wani manzon da muka aika gabaninka face sai mun masa wahayi cewa ba wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya in ba ni Allah ba, da haka ku bauta mu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu. Allah ya ce ni ne ubangijinku, ku bauta mu. Allah shi kadai ake bauta mawa. Allah yana gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Allah yana ce ma Annabi, karka kira wani ka bauta ma wani kuma bayan Allah wanda baya iya amfanar da kai, baya iya cutar da kai. In har ka yaga, to ka zama cikin azzalumai, ka yi zalunci, ka dau haƙƙin Allah ka ba mu wani, wannan kuma zalunci, ka daura abu a inda bai dace da shi ba. Duk wanda ka dauke shi ka daura shi a kujeran bauta, kujera ce wacce bata dace da shi ba, kujeran bauta ta dace da Allah ne shi kadai. Shi kadai daka duk wanda ka yi mashi shirka ka hada shi da Allah, to babu shakka ka yi zalunci. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta jin hankalinmu a hadisansa masu tarin yawa akan illan shirka ma Allah. Abdullahi ibn Mas'udin yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wani zunubi ne yafi girma a wajen Allah? Annabi sai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Zunubi mafi girma a wajen Allah shine ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi kadai ya halicce ka, ba tare da neman gudumawar kowa ba. Allah bai nemi shawarin kowa ba, bai nemi gudumawar kowa ba lokacin halittar ka, ya halicce ka shi kadai. To ka hada shi da wani wajen bauta, wannan shine mafi girman zunubi. shine mafi girman zunubi. Mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka, yana hada Allah da wani wajen bauta, to hakika wannan makomar sa ita ce wutar ranar alkiyama. Annabi bai ma ce zai shiga wuta ba, sai ya ce ya ma shiga wuta. Mana a gaya maka, in dai har ya mutu yana shirka, to kar ma kai shakku ma ranka, kamar jima ranka cewa ya ma riga ya shiga wuta. In dai har mutun ya mutu yana shirka, to ya ma riga ya shiga wuta. Ya shiga wuta. Condition ne kar ya shiga wuta, shine kar ya mutu yana shirka. Shirkan nan kuma malamai suka ce tana da nau'i daban-daban. Nau'i na farko shine shirku da'awa. Shirka na roƙo, kira, bauta. Mutum na da wata bukata ya roƙi wani wanda ba Allah ba, a bisa bukatar da ba wanda ke iya biya masa ita in ba Allah ba. Idan dan bukata ce da Allah ya ba mu wani damuwa da ikon yayi, misali a gidana ba abinci, a taimake ni ka bani 2000 ko 3000 din sai shinkafa ko wani abu a kai gidana, a ka taimake ni ka biya min kudin makarantar ƴaƴana, a taimake ni ka ban aron abun hawanka, ka taimake ni ka yafe min kudin hayan da kake bina, kaga wannan abu ne wanda mutum yana iya yi. Amma roƙon wani ka bani arziki, ka bani haihuwa, ka bani ƴaƴa, ka tsare ni daga sharrin wani, ka tsare ni daga makiya, ka tsare ni daga kaza, wannan shine shirku da'awa, wannan shirka ce. Allah yana cewa fa idza rukibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun liyakfuru bima ataynahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Allah yana cewa kafiran Makka yadda suke, idan suka shiga cikin jirgin ruwa suka tabbatar yanzu dabara ta kare, ba gunki, ba kowa, da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din, sai su koma suna roƙon Allah, suna masu tsarkake addinin ma Allah. Falamma najjahum ila al-barr, lokacin da Allah ya tseratar da su, suka iso kan tudu, suka iso gida lafiya, idza hum yushrikun, sai su koma suna shirka. Liyakfuru bima ataynahum, sai su butulce, su kafulce mu abinda muka ba su. Waliyatamatta'u, Allah ya ce su ji dadi, fasawfa ya'lamu, da sannu za su sani, za su gane abinda suka yi ma Allah shirka ne, kuma sun yi kuskure. Shirka ta biyu, nau'i na biyu shine shirkun niyya, shine shirka wajen niyya. Mutum ya tashi zai yi ibada, amma ya dinga hada Allah da wani wajen niyya, yana fatan samun lada a wajen Allah, yana kuma so wani ya yabe shi, to wannan shirka ce. Allah yana cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, duk wanda ya zama aikin da yake yi na alkhairi, na ibada, damuwarsa rayuwar duniya, so yake ya samu kuɗi da ibada, so yake wasu yabe shi da ibadarsa, ba damuwarsa ya samu yabo a wajen Allah da sakamako a wajen Allah ba. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, Allah ya ce za mu cika masa sakamakon aikinsa a duniya. Wan fiha la yubkhasun, ba za a tauye masa ba. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, amma Allah ya ce amma in an je lahira, to wannan ba su da wata makoma in ba wuta ba. Wa habita ma sana'u fiha, duk abin da suka yi a duniya ya baci, ya lalace. Wa batilun ma kanu ya'malu, abin da suke aikatawa ya zama shirmi, ya zama batacci. Kaga a wannan ayar sai ka fahimci kamar ashe duk wanda ya nufaci duniya da aikinsa, Allah zai bashi cikakken ladansa tun a duniya. A wata ayar sai Allah ya ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, duk wanda ya kasance ayyukansa mai gaggawan nan yake so, duniya kenan, Allah ya ce to za mu gaggauto masa ma nasha'u, abinda muka ga dama, liman nurid, ma wanda muka so. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, sai kuma an je lahira mu nuna masa wutan jahannama, shiga wutan jahannama yana koralle daga rahman Allah abin zargi. Kaga kenan, ashe ko mutun ya nufaci duniyar, ba kowa Allah yake ba mu duniyar ba, sannan ba duk abin da mutun yake so Allah yake bashi ba. Nau'i na uku na shirka shine shirku da'a, shirka wajen yin biyayya. Shine ga umarnin Allah nan, ga umarnin wani, mutun ya dauki umarnin wani ya bar umarnin Allah, ko ya ji a zuciyarsa cewa da umarnin wani da na Allah kansu daya, to wannan shirka ce. ba ma ka ji cewa wai na wani yafi na Allah ba, a jin cewa da umarnin Allah da na wani kansu daya. Kaga yanzu kenan za ka zuci ko kwalwanka ta rikice ka rasa wani za ka dauka a ciki, to wannan shirka ce. Amma ka ji maranka cewa duk inda aka ce ga maganar Allah, ga maganar wani, ta kowa ce ce maganar kowa ya yi ta. In Allah ya yi magana, to maganar Allah tana sama da maganar kowa. Wannan shine tauhidi. Allah yana cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah yana cewa kafirai, Yahudawa da Nasara, sun riki manya-manyan malamansu da manyan masu bautan cikinsu a matsayin ababin bauta kuma bayan Allah. Wal masih ibn maryam, hakanan sun riki annabi Isa dan Maryam a matsayin abin bauta kuma bayan Allah. Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida, ba umurce su da komai ba face su bauta ma abin bauta daya. Allah shine kadai abin bauta, la ilaha illahu, babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Subhanahu amma yushrikun, Allah ya tsarkaka daga abin da suke hada shi da wani wajen bauta. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta wannan ayar, Adi ibn Hatim yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai lasna na'budu, mu ba mu bauta wa malaman mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a, ba suna ce muku kaza haram bane bayan Allah ya halatta kuma ku bi su akai, ba suna ce muku kaza halal bane bayan Allah ya haramta kuma ku bi su akai. Yace eh haka ne. Annabi yace fatilka ibadatu, wannan ita ce bautar. Kaga kenan, ashe wannan shirka ce. Nau'i na hudu na shirka shine shirkul mahabba, shine shirka na kauna da soyayya. Shine mutun yaji cewa son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son wani wanda ba su ba yana daidai kansu daya, kuma yaji na yafi son wani abu sama da yake son Allah. Allah yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi arbaban yuhibbunahum ka hubbillah, daga cikin mutane akwai wadanda suke rikin wasu kishiyoyi kuma bayan Allah, ababin bauta, suna hada su da Allah, suna son su irin yadda suke son Allah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, amma masu imani matsananciyar soyayyar su suna jingina ta ne ga Allah, suna son Allah sama da kowa. Allah ya ce walau yara allazina zalamu, inda azzalamai za su gani, iz yarawna al'azab, lokacin da suka ga azaba, annal quwwata lillahi jami'a, za su fahimci cewa ashe duk karfi na Allah ne, wa anna Allah shadidul azab, Allah mai tsananin azaba ce, Allah mai tsananin azaba ne. Allah ya ce iz tabarra allazina tubi'u min allazina tabaru, lokacin da waɗanda aka yi mabiyayya a duniya za su barranta, su janye kansu daga wanda suka bi su, su aka so aka fifita soyayyar su sama da Allah, amma yau za su yi baran-baran da wanda suka yi musu wannan aiki. Wa ra'awul azab, saboda sun ga azaba, wata qatta'at bihimul asbab, duk wasu sabuba da wani zumunta da dangantaka da ke tsakaninsu ya yanke. Wa qala alladhina taba'u, waɗanda suka bi su akan sabon Allah za su ce law anna lana karra, ina ma a ce muna da daman komawa duniya, ina ma a ce za a sake komawa duniya karo na biyu, fa natabarra'a minhum, da sai mu nisantar da kanmu daga gare su, kama tabarra'u minna, kamar yadda suka yi baran-baran da mu yau a gaban Allah. Da za a koma duniya da sun ga taurin kai, yadda suka ce yau ba ruwansu da mu, to ana komawa duniya mu ma ba mu ba su. Allah ya ce kazalika yurihimullahu a'malahu hasaratin alaihim, kamar haka ne Allah yake nuna musu ayyukansu don ya zama karin asara a gare su. Allah ya ce kuma su sani amma hum bi kharijin minan nar, ba za su fita daga wuta, ba za su dawo ma wuta. Kaga wannan mai jawo musu shine shirkul mahabba, shirka ta kauna. Daga wannan nau'uka ne na babban shirka. Akwai kuma shirka karami, shine malam yace wa fil hadith, ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar, mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine shirkul asghar, karaman shirka. Fasu'ila anhu sallallahu alaihi wasallam, sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce da shi menene karaman shirka. Fa qala, sai yace ar-riya, karaman shirka ita ce riya. Riya shine yin aiki don wani ya yaba. Wa an ibn mas'ud radiyallahu an, sannan an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, yace annabi sirara mincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace man mata fa huwa yad'u lillahi niddan, duk wanda ya mutu yana hada Allah yana kiran wani kishiya tare da Allah, da qalan nara ya shiga wuta. Duk wanda ya mutu yana kiran wasu kishiyoyi tare da Allah, yana hada Allah da wasu wajen bauta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan mutumin ya shiga wuta. Wali muslim rawahu al-bukhari, al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin. Wali muslimin, haka nan kuma imam muslim ya rawaito. An jabir radiyallahu an, daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, yace annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace mallaki Allah, duk wanda ya gamu da Allah, wa huwa la yushriku bihi shay'an, baya hada Allah da wani wajen bauta. Wanda ya gamu da Allah ya isa gaban Allah subhanahu wata'ala, baya hada Allah da wani wajen bauta, da khalal jannata, ya shiga aljanna. Duk wanda aka ce yau gashi ga Allah ya gamu da Ubangiji, baya shirka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma shiga aljanna. Wa mallakiyahu, duk wanda ya gamu da Allah, yushriku bihi shay'an, yana hada Allah da wani wajen bauta, da khalal nara, ya shiga wuta. In dai mutum ya gamu da Allah baya shirka, to ya riga ya shiga aljanna da izinin Allah. In kuma ya gamu da Allah yana ma Allah shirka, to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya shiga wuta. Bi ma'ana, kar ma kai shakka akan shigansa wuta, kar kai shakka akan cewa duk wanda ya mutu baya yi ma Allah shirka zai shiga aljanna, kamar yadda kar kai shirka, kar kai shakka akan cewa duk wanda ya mutu yana yi ma Allah shirka zai shiga wuta. Saboda haka wannan ya ishe mu ishara, ya nuna mana cewa lallai shirka babban laifi ne. Dan haka shirka laifi ne mai girma kwarai da gaske. Karaman shirka da muka ji, riya, Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Duk wanda yake so ya gamu da Allah lafiya, yake fatan haduwa da Allah lafiya, to faly'amal amalan salihan, ya zage dantse wajen yin aiki na gari. A lokacin da zai yi aikin, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kar ya hada Allah da kowa wajen bauta, kar ya yi shirka, kar ya yi aikin don wani ya ba masa, ya yi aiki mai kyau kuma ya yi tauhidi, ya yi don Allah, ya yi ikhlas. Sannan akwai shirkan da ake kiranta da ashirkul khafi. Ashirkul khafi ita ce shirka mai buya, shirka mai buya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin namli ala safati sauda fi zulmatil layl. Shirka tana buya a cikin ayyuka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sama da yadda bakin tururuwa take buya akan bakin dutse a cikin bakin duhun dare. Kaga duk matakan buya ya tabbata, tururuwa baka ga ta ir karama, ga ta akan bakin dutse, gashi kuma a cikin bakin duhun dare. Kaga duk matakan ta buya ya gama tabbata, to shirka tafi buya a cikin aikin mutum sama da wannan. Kaga yanzu wannan tururuwar, a ce zallan bakan tururuwa ne akan bakin dutse da rana ma kawai, a ce ka hango ta, aiki aka baka, aiki aka baka. Balle kuma ga karin duhu, zulmatun ba'du ha fawqa ba'di, duhu akan duhu kenan. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, yana cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam. Allah, ina roƙonka ka tsare ni kar in maka shirka ina sani, in ma nayi zunubi ko nayi shirka ban sani ba, Allah ka yafe mu, domin wannan shirkan tana buya a cikin aiki, ba kasafai mutum ke iya gane ta ba. Saboda haka dole sai ana yawan istighfari, ana yawan addu'a, yana ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah, ina roƙonka ka tsare ni kan da muka shirka ina sani, in nayi ban sani ba, Allah ka yafe mu. Da haka mallam yace fihi masail, a wannan babin akwai mas'aloli kamar haka. Ya kawo mas'aloli guda 11. Al'ula, mas'ala ta farko yace al-khawfu min ash-shirk, yadda ya kamata musulmi ya dinga jin tsoron shirka, ya dinga tsoron fadawa cikin shirka. Mun ji har annabawan Allah suna tsoron shirka, suna roƙon Allah ya tsare su, ya tsare zuriyarsu daga fadawa cikin shirka. Mun ma Allah ka tsare mu daga shirka, ka tsare mana zuriyarmu daga fadawa shirka. Kaga shi yasa annabawan Allah har mutuwa in sun zo yi, ba damuwarsu me za su hadu na dukiya su tara ma ƴaƴan su wanda za su yi gado ba abinda suke fara kiran ƴaƴan su akai shine inna mutu na barku wani ubangijin za ku bauta mawa wannan shine Allah yana cewa am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut Allah ya ce ko kuna nan kuna shaidi kuna halalce lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub idh qala li bani annabi yaqub yake ce ma ƴaƴansa ya tara ƴaƴansa duka yace da su ma ta'buduna min ba'di yace da su ina so in tambaye ku inna mutu wa za ku bauta mawa ma me za ku bauta mawa inna mutu wai abun bautan ku inna mutu qalu na'budu ilahaka sai suka ce za mu bauta ma abun bautanka ubangijinka wa ilaha abaika ubangijin iyayenka ibrahima wa ishaqa ubangijin iyayenka ibrahima wa isma'ila wa ishaq ilahan wahida allah abun bauta allah ɗaya ne wa nahnu lahu muslimun kuma mun sallama mu mika wuya mun musulunta ma allah annabi ibrahim annabi yaqub sai ya kwanta da yanzu ya samu nutsuwa cewa koda ya mutu ƴaƴansa suna kan mi suna kan tauhidi ba za su yi shirka amma duk abin da aka tara ma ƴaƴan aka mutu aka bar su kai shirka ai an bar su a cikin bala'i an bar su a cikin masifa Allah ya tsare mu daga shirka asaniya matsala ta biyu annar riya amina shirki ashe riya ma shirka ce riya shirka ce yin ibada don wani yayi ba shirka ce asalisa matsala ta uku annahu min ash-shirkil asghar cewa riya tana cikin karaman shirka arabi'a matsala ta hudu annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin karaman shirka ita ce mafi girman abin da ake ji masalihan bayi tsoro wanda ya zama salihin bawa ai ba za ka ganshi wajen boka ba ba zai je yi shirka ba zai roki wani Allah ba amma nagartan to ta nan ake ji masa tsoron kuma kar ya yi shirka saboda yanzu kullun kana zuwa masallaci kana ibada kana kullun kana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to shedan in yaga cewa ba zai iya kai maka farmaki ta hanyar ya ce ka je gumboka wajen neman agaji ba to sai ya zo maka ta inda ka fi kwarewa ba karatun alkur'ani ba ba sallah ba ba sadaka ba ba qiyamul layli ba sai ya zo maka ta nan sai sa ka fara neman burgewa sai sa ka fara neman yabon mutane sai sa ka fara jin cewa ni fa gwagwa ne na iya karatun qur'ani ashe ni jan wuya ne ashe ina wa'azi mutane suna saurare ashe mutane suna son wa'azi na ashe mutane suna so na saboda ina kyauta to sai kai ka ya baro ka to karaman shirka shine mafi girman abin da ake ji tsoro masalihan bai kar su fada ciki Allah ka sa mu zama salihai kuma tsare mu daga karaman shirka Al-khamisa mas'ala ta biyar qurbul jannati wan nar yadda wuta da aljanna suke kusa da mutum wuta da aljanna suna kusa da kai da suke shine ka mutu baka shirka ka shiga aljanna ka mutu kana shirka ka shiga wuta ba wani dogon turanci ka mutu baka shirka aljanna ka mutu kana shirka wuta khalidina fiha abada As-sadisa mas'ala ta shida al-jam'u bainahu bayna qurbihima fi hadithin wahid yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin kusancin wuta da aljanna a hadisi daya wanda ya mutu yana shirka ya wuta wanda ya mutu baya shirka aljanna as-sabi'a mas'ala ta bakwai annahu mallakiyahu la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya gamu da Allah baya shirka ya shiga aljanna wa mallakiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya mutu yana shirka ya shiga wuta walau kana min a'badin nas koda ko yafi kowa kwarewa a ibada koda shine sallau a sallah shine zakiru a zikiri shine dan azumi a wajen azumi koda shine ya bi kowa ibada shine kyautan ma gaba daya tsaban kyauta da sadaka to in ya mutu yana ma Allah shirka zai shiga wuta asamina mas'ala ta takwas al mas'alatul azima su'alul khalil lahu wa li banihi wa qayata ibadatil asna mas'ala mai girma ita ce yadda annabi ibrahim ya roki Allah ya tsare shi da zuriyarsa daga bautan gumaka shi ya kamata duk wani mai zuriya ya dinga roƙon Allah ya tsare shi da zuriyarsa daga bautan wani wanda ba Allah ba daga shirka kai ma ƴaƴanka addu'a kai ma matanka addu'a kai ma zuriyarka addu'a Allah ya tsare su daga bautan wani domin in kai yanzu ka fahimci tauhidi kaga dai yadda zamani yake ta kara lalacewa abinda da za a faɗi na tauhidi mutane bai zama musu wani abun nauyi ba, yanzu an faɗi sai zama bala'iya a zukatan mutane. Shi akwai buƙatar roƙon Allah kai a karin kanka ya tsare ka da kuma tsare maka zuriyanka. Allah ka tsare mu. At-tasi'a mas'ala ta tara, itibaruhu bi halil aksar, yadda annabi Ibrahim ya lura da mafiya yawan mutane. Liƙaulihi da ya ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, gumaka sun ɓatar da yawa daga cikin mutane. Da yawan mutane sun ɓata ta hanyar me? Ta hanyar bautan gumaka. Da yawan mutane sun bauɗe da kan hanya ta hanyar bautan gumaka. Ka ga fa duk garantin da kake da shi akan tauhidi da kai da zuriyanka, baka da garanti kamar yadda annabi Ibrahim yake da garanti. Allah da kanshi ya tsarkake annabi Ibrahim, cewa annabi Ibrahim baya shirka. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Annabi Ibrahim bai taɓa shirka ba. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Annabi Ibrahim baya cikin mushrikai, amma duk da haka yace wa junubni, Allah ka tsare ni. Wa baniya, bai ma fara cewa Allah ka tsare mun ƴaƴana ba, bai ji maganarsa cewa shi ya tsira ba, sai yace Allah ka tsare ni, ka tsare mun ƴaƴana. Al-ashira mas'ala ta goma, fihi tafsiru la ilaha illallah kama zakarahu al-Bukhari. Anan zamu fahimci tafsirin la ilaha illallah. Me yace ma'anan kalmar la ilaha illallah? Shine a kadaita Allah da bauta. La ilaha nafyun ne, kore bauta daga duk wani ne. Illallah kuma tabbatar da bauta ma Allah shi kadai, kama zakarahu al-Bukhari, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ambata. Al-hadiyatu ashara mas'ala ta 11, fadilatu man salima min ash-shirk, falalan wanda ya kubuta daga shirka, falalan wanda ya mutu baya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka, yadda zai samu daraja da falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Haka wannan shine karshen wannan babi na tsoro daga shirka, babi na uku, babul khawfi min ash-shirk. Za mu tsaya akan shi saboda yanayi na lokaci. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a babu du'a ila shahadati an la ilaha illallah, babi na uku kenan. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada kusa kudan da muka, Allah shi yafe mana. Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu. Allah ya tsare mu daga shirka, tsare mu daga fadawa cikin shirka, ya mana albarka, ya tsare mana zuriyarmu, ya tsare mana imaninmu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.